Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 21, 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tushen FM na Joye Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalar da kuma Niyya. Ha kuma ana iya kama mu akan Alpha Radio na kuma su dake kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tushen suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masare assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ku yau Litini 4 ga watan Disamba na shekarar 2017. Da fatan an waye an lahiya. Lare Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kwasa ga kanun labarai.
Shugaba Donald Trump ya kalubalanci hukumar binciken manyan laifuka ta FBI kan binciken da suke yi akan Michael Flynn. An fara tarabbabi bayan da dakarun Amurka da Koriya ta Kudu suka kaddamar da wani gagarumin atisaye a yankin Koriya. An kai wasu har-haren sama a Sana'a babban birnin Yemen da tsakar dare da kuma wayewar garin Yau Litinin.
Kuma da kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku yi cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kare matsayinta na kai 'yan matan Chibok a Jami'ar Apti da ke Yola.
It is only the AUN that designs the kind of foundation program that we want for the girls.
Jami'ar Apti ke kadai ta tsara shiri na musamman da yake horarwa ko saita kwakwalwar matan don shiga karatun jami'a gadan-gadan.
A can kasar Ghana kuwa gwamnatin kasar ce da na Hungary suka kulle yarjejeniya.
Ghana is the gateway. Set up your businesses. Okay, the incentives for you. We support.
Abin da muke kokarin yi shine mu bayyanar da baiwan dan Ghana.
Kuma muna da rahoto akan kammala taron inganta rayuwar matasa a Najeriya sai Yusuf Aliyu Haranda da zai shigo da shirin sa na ilimi garkwar dan Adam. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi amfani da shafin Twitter wajen kalubalantar hukumar binciken ƙasar, inda ya ce bai taɓa umartar su akan su daina binciken tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka Michael Flynn ba, akan haɗuwar da ya yi da jakadan ƙasar Rasha a birnin Washington. Shugaban ya yi amfani da shafin Twitter, inda ya ce hukumar binciken ƙasar wato FBI tana cikin halin taɓarɓarewa da bata taɓa yin irinta ba, amma gwamnatin Trump za ta farfaɗo da ita. Shugaban FBI James Comey shi ma ya yi amfani da Twitter, inda ya ce yana son mutane su san gaskiyar cewar FBI tana da gaskiya kuma tana da ƙarfi, za ta ci gaba da kasancewa hakan, za ta kuma ci gaba da zama hukuma mai zaman kanta. Wasu manyan jami'an na ma'aikatar shari'ar ƙasar su ma sun kare hukumar ta FBI bayan kalaman da Trump ya yi a ranar Lahadi.
Yayin da dakarun Amurka da Koriya ta Kudu suka kaddamar da wani gagarumin atisaye da ba taɓa ganin irinsa ba, ana turjijin akan ko gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi ya nuna cewa ta ƙure hankulin gwamnatin Koriya ta Arewa kasancewar ta mallaki makami mai linzami mai cin dogon zango. Atisayen na kwanaki biyar da ake yi duk shekara ya haɗa da jiragen yaƙi guda 230 da kuma jami'an sojan Amurka su 12,000 da suka haɗu da dakarun Koriya ta Kudu. Duk da cewa ana yin wannan gagarumin atisayen duk shekara kuma ana shirya shi sosai, wannan atisayen na baya-bayan nan ya faru ne ƙasa mako ɗaya bayan da Koriya ta Arewa ta yi nasarar kaddamar da gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango, ta kuma ayyana cewa ta mallaki makaman nuclear mai ratsa nahiyoyi, matakin da Amurka ta ce ba za ta saɓu ba. Dakarun sojan sama na Koriya ta Kudu sun ce atisayen zai haɗa da kwaikwayon yadda zai taɓa wuraren makaman nukiliya da na masu linzami mallakan ƙasar ta Koriya ta Arewa.
Shugaban gwamnatin Pakistan Shahid Khan Abbasi ya ce a shirye suke wajen yaƙar ta'addanci. Ya bayyana hakan ne a yau Litinin a wata tattaunawa da suka yi da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis. Ya ƙara da cewa babu wanda yake son zaman lafiya a Afghanistan sama da Pakistan. Ya kuma jaddada cewa Amurka da Pakistan suna da ƙudurruka iri ɗaya. Zaman tattaunawar da suka yi a yau din a birnin Islamabad ya samu halartar ministan harkokin cikin gidan Pakistan mai ba da shawara akan harkokin tsaron ƙasa da kuma shugaban binciken sirri. Sai dai Matis bai yi wani sharhi ba a jama'a kan taron na ranar Litinin din. Gabannin ziyarar da ya kai Islamabad ya ce ba shi da niyyar matsawa Pakistan illa dai yana buƙatar su cikawa alƙawarin da suka ɗauka na yaƙi da ta'addanci. Ina da yaƙinin cewa za mu iya aiki tuƙuru wajen cimma matsayinmu sannan mu yi aiki tare, a cewar Matis.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. An kai wasu hare-haren sama a babban birnin Yemen da tsakar dare da kuma wayewan garin yau Litini, inda shaidu suka ce mamai sun fada kan maboyan ƴan tawayen Houthi da karun da Saudiya ke jagoranta ne kadai akan za su iya kai wannan harin a birnin na Sana'a, wanda suka fara kai shi tun a watan Maris din shekarar 2015, a cewar rahotanni. Robert Mardini na kungiyar ba da agaji ta Red Cross a yankin gabas ta tsakiya ya ce hararen sun yi zafi sosai, wanda aka biyo bayansa da wani ba ta kashi da aka yi. Ya kuma ce mazauna birnin da dama sun ce akwai mutane da suka makale a gidajensu, sannan harin ya samu wani ginin kungiyar ta Red Cross. Wannan sabon hari na zuwa ne a daidai lokacin da wato kawancen da aka kulla tsakanin mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran da tsohon shugaban kasar Ali Abdullah Saleh ke nuna alamun ya ruguje. Shekaru uku da suka gabata bangarorin biyu suka kulla wannan kawance, inda suka farma birnin na Sana'a, lamarin da ya tilastawa shugaban kasar da duniya ta amince da shi, wato Abdul Rabu Mansur Hadi, ficewa daga kasar ya nemi mafaka a kasar Saudiya. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu fara da rahoton da ke cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kare dalilinta na aika yaran 'yan matan Chibok zuwa jami'ar Afti da ke Yola. Ga Nasir Adamu Elkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Amincewa da fitar da kuɗi naira miliyan 164 da shugaba Buhari ya yi don biya matan Chibok da ke karatu a jami'ar Afti American da ke Yola na nuna yadda gwamnatin ke kulawa da matan da suka samu 'yanci da kwantar musu hankali a makarantar da 'ya'yan masu hannu da shuni ne kaɗai ke samun shiga. In za a tuna, tun asali mata 276 aka sace daga sakandaren Chibok lokacin rubuta jarabawar kammala karatu, 57 suka kubuto da kansu, aka tsinto 3, aka samo 103 ta hanyar yarjejeniya, inda yanzu kuma ake neman sauran 113. Dalilan daga matan sun samu tafiya Turai don karatu, inda yanzu yawancinsu ke karatu a makarantar ta Afti, wacce har ila yau mallakar tsohon mataimakin shugaban Najeriya ne Atiku Abubakar. Gwamnatin Najeriya ta hannun ministar mata Aisha Jummai Alhassan ta bayyana dalilan da ya sa ta tura matan wannan jami'a mai zaman kanta.
It is only the AUN that designed the kind of foundation program that we want for the girls. You have seen the
jami'ar Afti ce kadai ta tsara shiri na musamman da yake horarwa ko saita kwakwalwar matan don shiga karatun jami'a gadan-gadan. A baya ai kun ga yadda rukunin mata 24 suka sauya daga tsimuwar zama a hannun 'yan ta'adda zuwa sabuwar rayuwa. Jummai Alhassan ta kara da cewa mata 57 da suka kubuto an tura su wata makaranta mai zaman kanta a Jos da kuma Zaria, amma daga ƙarshe makarantun suka ce ba su da wannan shiri na saita yaran kamar yadda Afti ke da shi. Wannan dalili ya sanya muka tura matan Afti don ita ke da wadatar ɗaukar dukkan yaran saboda ba masu raba su da juna. Yusuf Ishaq Baji ɗan jarida ne da ke aiki a Arewa maso gabas ya duba yadda wannan tsari na gwamnatin Najeriya yake kan matan.
Wannan biyan kuɗi da ta yi yana nuna kamar bata da ƙwarin gwiwa sosai akan jami'o'inta. Idan aka duba, a Najeriya akwai manyan jami'o'i kuma kusan duk manyan Najeriyan ma akasarin su anan suka yi. Abin mamaki shine yadda za a ɗauki waɗannan maƙudan kuɗi naira miliyan 164 a biyawa waɗannan 'yan mata.
Yusuf, waɗannan matan sace su akai, wasu ma daga 'yan cikin 'yan uwansu a waje ma suke, sun samu damar tsallaka a waje suna karatu. Ba mamaki shi yasa domin a samu a dawo da su cikin al'umma aka tura su wannan makarantar.
To mai yiwuwa idan an yi haka za a iya cewa an yi daidai. To amma sai dai kawai abinda nake faɗi, idan har akwai yaƙinin cewa jami'o'inmu suna da kyau, to babu dalilin da za a kai su wata jami'a ta kuɗi. Sannan idan an yi batun maganar ragowar 'yan matan, kusan za mu iya cewa harkar 'yan matan nan yanzu yana neman ya koma kamar wasan kwaikwayo. Akan yi abin fitowa, an yi fita ta farko aka sako 20 da wani abu aka yi fita ta biyu nan aka sako da yawa to ba mamaki a wajen fita ta uku in an yi sa'a a ga an fito da sauran kusan baki ɗayan su
a watan jiya kungiyar gwagwarmayar kwato matan Chibok BBOG ta yi zanga-zanga don fadada neman duk ma waɗanda Boko Haram ta sace ciki har da malaman jami'ar Maiduguri da suka gamu da aka singamuwa da ƴan Boko Haram na Albarnabi yayin da suke neman man fetur a yankin Borno ƴan uwan malaman sun shiga sahun zanga-zangar cikin nasarorin da gwamnatin APC dake da'awar canji ke lissafawa akwai nasarar samo fiye da rabin matan Chibok da alwashin Gano sauran Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja Nigeria
to haka kuma an kammala taron inganta rayuwar matasa a Nigeria a wanda aka gudanar a jihar Niger da zummar cewa za a samu hanyoyin da za a hana su shaye-shaye da kuma samu musu abin yi ga Mustafa Nasir ba tsaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
An kammala babban taron ƙasa da ƙungiyar Izala ta shirya domin faɗakarwa akan illar shan miyagun ƙwayoyi da kuma taɓarɓarewar tarbiyya a tsakanin al'umma a garin Kwantagora dake cikin jihar Niger Nigeria. Ƙungiyar ta Izala dai ta ce ta damu matuƙa akan yadda ake samun ƙaruwar yawan matasa maza da mata masu wannan muguwar ɗabi'a a ƙasashen Afirka ta Yamma Dr. Ibrahim Jale Jalungu shine shugaban majalisar malaman ƙungiyar a Najeriya
matasa maza da mata a nan arewacin Najeriya kusan kowace rana wato suna amfani da kwalaben maganin mura fiye da miliyon guda kusan miliyon biyu domin sanyawa kansu wato maye babu shakka wannan abin bakin ciki ne wannan al'amari ne mai tada hankali dole ne hada karfi da karfi domin a ceto wannan al'umma
babban daraktan yan agaji na kungiyar ta Izala a Najeriya injiniya Mustafa Imamu Sitti ya ce suna hada hannu da wasu kungiyoyi domin fadakar da matasan akan illar shaye-shayen
kwanan nan muka dawo daga Cote d'Ivoire duk irin wannan aikin ne ya kai mu yan uwan mu abokan aiki kamar waɗanda suke fitiyanu jama'atu da sauran yan agajin da suke sauran kungiyoyi duk muna da kyakkyawar alaka in Allah ya fiya da irin wannan taro zai ci gaba domin dada jawo hankalin ƴan uwa matasa da irin waɗannan ɗabi'u na miyagun ɗabi'u da suke da shi
Honorable Shehu Salar Rijau dan majalisar wakilan Najeriya da ya halarci wannan taro ya ce majalisar wakilan Najeriya na dab da samar da wata doka da za ta taka burki ga masu hada-hadar miyagun ƙwayoyi a Najeriya
wayannan matasa mun samu lokaci mun tsinci kanmu mutane matasan mai maza da mata suna fama da shaye-shaye to majalisa tana kokari yin dokoki domin a ga cewa an rage wayannan abubuwa
a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta ce taron fadakarwar ya zo daidai lokacin da ake buƙatar shi inji mataimakin gwamnatin jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso
kuma arewa musamman muna cikin wani hali da irin shaye-shaye wanda da mata da maza suna shaye-shaye kuma gwamnatin jihar Niger ya dauki mataki yadda za a bi a san ta ina ma wannan shaye-shaye nan ba suke sai da magungunan nan ta ina ke sai da su
daga bisani dai kungiyar ta kaddamar da asusun neman taimako domin karasa ginin makarantar Sudan College dake garin Kwantagora domin taimakawa wajen bada ilimin Islama da na boko ga matasan yankin Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
idan muka tsallaka zuwa kasar Ghana kasar ce ta kula da jejeniyar cinikayya da kasar Hungary a fannoni daban-daban ga Ruwan La Abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
kasar Hungary da Ghana sun yi wani taron cinikayya don ƙarfafa dangantarsu a fuskar tattalin arziki da kuma kyautata kalin rayuwa na kasashen guda biyu ministan harkokin waje da cinikayyar kasar ta Hungary Peter Siatu ya bayyana haka a wurin taron ya ce gwamnatin kasar Hungary tuni ta ware kuɗi euro miliyan 140 don raya aikin ruwa da tsarin bahaya sarrafan abinci da kuma ayyukan masana'antu cikin kasar.
By the Hungarian Exim Bank, they opened the credit line of 140 million euros exclusively to serve B2B cooperation between companies from Ghana and Hungary. There are now ongoing negotiations on four very promising projects, sewage facility in Kumasi, new bridges alongside the road of N10, food industry capacities. So if it is exhausted, they are ready to open the next one. Because if a credit line is exhausted, means that there's a demand for that. And then we are ready to open new ones.
Kamar dai bankin Exim na Hungary sun buɗe hanyar badarance na euro miliyan 140 musamman dan biyan bukatun haɗin kai tsakanin kamfanonin ƙasar Ghana da Hungary. Yanzu haka ana tattaunawa a ƙasa don kama ayyuka masu tasiri kamar wurin adanan kaya a Kumasi, sabbin gadodi akan hanyoyi na masana'antar bunƙasa sarrafan abinci, da kuma an gama a shirye muke mu buɗe shafi na gaba dan haka da zaran aid da amfani da rancin muna buƙatar tilas a yi tanadin aiki din na gaba kuma a shirye muke.
One municipality, one bank, we hope a lot of municipalities with Hungarian banks. And second one, one district, one factory. We are ready to contribute to the success of yours in your industrialization.
Ga maganar yanki daya dan daya, fatar mu za a samu ƙarin yankuna da dama da za su ribaci shirin. A shirye muke mu ba da gudunmawar mu don nasarar tsarin cigaban masana'antarku. Ministan Rayar Cigaban Cinikayya na ƙasar Ghana, Ibrahim Awal Muhammad, ya buƙaci tawagar ƙasar ta Hungary su yi amfani da damar da ke akwai na walwalan siyasar tattalin arzikin Ghana su zuba jari cikin cinikayya a nan ƙasar.
What is time to do is to unleash the great potential of the Ghanaian, because our government is a private satellite government. One could have space and allow private businesses like you to take advantage of it and run with it. We are willing and ready. Make Ghana your hub. Let us have 350 million people. Ghana is the gateway. Set up your businesses. We'll create incentives for you. We'll support you.
A duk da muke kokari yi shi ne mu bayyanar da baiwan dan Ghana, saboda gwamnatinmu gwamnati ce da fagen kamfanoni masu zaman kansu ke jagoranta. Kyakkyawar ƙudurinmu shi ne mu bari 'yan kasuwa masu zaman kansu irinku su zuba jarinsu, mu kuma yi tafiya a tare. A shirye muke mu taimaka mu bari Ghana ta zama gidanku yadda al'ummanmu za su amfana. Ku bunƙasa harkokinku, muna nan za mu ba da goyon baya. Sai dai ministan harkokin waje da cinikayya na Hungary ya yi amfani da wannan dama ya sake buɗe ofishin jakadancin Hungary a nan Accra, wadda shekaru 30 kenan da aka kulle shi. Ridwanullah Mukhtar Abba, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Mubiya takano mishige naija sun dawo mulkin kai ba wani ja in ja dan sun
ka da Ridwanullah. An dan samu wani sabon tashin tashina a yankin Numan. A cikin shirinmu na anjima za ku ji ƙarin bayani. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ce karfe 10:17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da can garda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, a shirin namu na makon jiya mun dakata ne a inda bakon namu yake muna bayanai akan matakin gwamnatin jihar Kaduna na korar malaman makarantun firamare sama da 21,000. Alhaji Adamu Muhammad Mansur, babban sakatare a ma'aikatar ilimi, kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna, shi ya wakilci gwamnatin jihar ta Kaduna. Yau ma insha Allahu za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon jiya.
A maza da mata don wajen miƙewa kai ƙoƙarin ne.
wasu masana suna ganin cewar ai ya kamata a ce an yi la'akari da wani abu guda daya musamman idan aka zo wajen gwada malami ko kuma wajen jarabawa akwai wanda halittar da Allah ya musu suna tsoron jarabawa ko da an ce za a gwada su to za su yi shakku ko ko za su zo da wannan tsoron zai sa ba za su yi ansa jarabawar yanda ya kamata ba akwai wani tanaji da kuka yi dangane da lura da masu irin wannan matsalar a cikin wayannan jarabawar
Daliban da ke gaban su ba sa musu jarabawa ai mujin zaka yi ke daliban da suke koyarwa ba sa wa daliban jarabawa kuma su makin wannan jarabawa to menene wannan abu ne samu gare shi kuma kafin zo wajen nan ai duk wanda aka ce maka ya zama qualified malami akwai jarabawa da yayi da ta sa shi ya zama to har ya cancanta zai koyar a aji so da haka wani uzuri za a kawo a da ni ba su fadi jarabawan da zai mai da su kamar malaman suka cancanta ba sai jarabawan ka na karshe da ya qualify din ka zama to ka da certificate dinka ko GCE ne ko diploma ne ko kuma NCE ne ko kuma BEd ne duk akwai jarabawa da ake wannan so da Allah da nayi a tsaya a fuskanci gaskiya mu wannan muna maganan gaba ne gaba magadan mu ƴaƴan nan namu masu shekaru daga 6 zuwa 12 da suke makarantun primary wanda kuma suke da yawan da ya kamata a ce sun sami ilimi mai nagarta daga wajen malaman so batun ya tsoro saboda jarabawa bai fata so ba saboda kafin ka zo nan din inda kake ai ka yi jarabawa sannan kuma jarabawan da kai sai kawo kai da kake kuma su ma suna wa ɗaliban jarabawa to me kuma na wannan tunani ina ganin wannan tsari mai rauni gaskiya
mone irin tsari gwamnati take da shi Malam Adamu idan zan tambaye ka don al'umma jihar Kaduna su sani ga su waɗannan malamai nawa ne adadin malaman nan aka ce sun fadi wannan jarabawar
adadin malaman nan da basu ci kashi 75 cikin 100 ba sun kai guda 21,700 da dan doriya haka
to akwai wani tsari da gwamnati ta yi dangane da su waɗannan malamai 21,700 da doriyan nan ne aka tsara dangane da ainihin makomar su
alhamdulillah duk wani malami da yake an dauke shi aiki akwai condition na daukan shi aiki akwai kuma condition na barin shi aiki kuma duk wani haƙƙi nashi wanda ya kamata a bashi izin Allah ta'ala wanda ya cancanta ya kai lokacin da ya kamata a bashi haƙƙi in za a baka kuɗin ka ne na sallama na wata uku za a bada in kuma ka cancanta ka samu gratuity za a baka gratuity dinka in ka cancanta ka samu pension bayan da ka samu pension sai za a baka wannan abu amma mu da aka fara gaba shi ne a samu ilimi mai inganci ga ƴaƴan su miliyan 2.1 da suke public school ɗin don haka ba wani mai haƙƙi da ya cancanta yana da haƙƙi kamar yadda aka ɗauke alƙawari da shi lokacin da aka ɗauke shi aiki bayan ya gama za a ba shi za a hana shi wallahi ba wani za a yi mutu wannan zai wanda yi babban ne
to idan na fahimce ka kana nufin kenan su waɗannan malaman babu wani tsari da aka fito da shi wanda za a ce koko za a mai da su wata ma'aikata su ci gaba da aiki ko kuma a ba su wata dama na su koma makaranta su ci gaba karatu a yanzu a wannan mataki ana nufin kenan korarsa za a yi ko sallamarsa za a yi daga aiki kenan
maganar gaskiya za a yi sallama amma kuma duk wanda ya je yana da ilimin da ya kamata ya ci gaba da koyarwa a primary a yanzu ba muna karɓar application ba saboda yanzu muna so mu ɗauki malaman makaranta su 25,000 ne a gane ai to duk wanda yake ji yanzu ta ga 11,000 da doriya da suka ci wannan jarabawa ai ba a maganar su because su suna ci har yanzu har gobe ta fahimta ai su kuma wa'annan 21,000 za mu sallame su a ba ko haƙƙin da ya kamata a bashi ya je kuma ya nemi wani aiki in kuma yana so ne komo wajen koyarwa yana iya applying kamar saura ya apply ba duk wanda zai yi apply saboda in har ya cancanta a ce yana yi an ba shi pension da gratuity din shi kaga ba za a dauke shi a halin kamar sabon ma'aikaci ba kenan dole sai an mishi tanaji na shi na musamman saboda ba zai yiwu a ce ya yi pensioner kana karɓar pension da gratuity an ba ka pension an ba ka gratuity din ga kuma sannan kuma ka zo a fresh amma duk wanda suke da ƙanƙananan shekaru wanda suka je suna gani wancan jarabawan da aka musu sun kasa ci to sai apply wani malami ne za a dauka cikin 25,000 da muke magana sai an mai aptitude test sai an mai written jarabawa sai an mai oral jarabawa a tabbatar cewa ya ce sun da sun na dauke shi duk wanda yake gani cewa ya yi kokari kuma yana so ya ci gaba da koyarwa amma bai kun wannan 11,000 da wajen 100 da muke da su wanda sun ci jarabawa su ba hamayya yana iya apply kuma za a duba shi
masu sauraro baki daya iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu kuma a madadin babban bakon namu Alhaji Adamu Muhammad Mansur babban sakatare a ma'aikatar ilimi, kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna. Muna mika godiya ta musamman ga duk ilahirin abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Sai wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku zama lafiya.
To a gaida Yusuf, yanzu kuma mun zo ga sakonin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Salihu Isafana da Hamza Galadima Birnin Kebbi da Mamuda Salihu Kauran Namuda jihar Zamfara. Suka ce komawar Atiku Abubakar zuwa jam'iyyar PDP samsam bai zo mana da mamaki ba. Domin aida macan mutaraka mun san za'ar na haka. Duk wanda ya ga take-taken shi ya san cewa zai koma gidansa na gado, wato PDP. Ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce daga Nura Sani Rijau, radiologist da baban gida Ya'u na faɗa da Mansur Baba Wuro na faɗa. Su kuwa cewa suka yi ba su ga abinci ci kuce akan fitar Atiku daga APC ba, domin ra'ayi ya kawo shi APC, ta kuma ra'ayi ya fidda shi. Su dai fatansu a nan shi ne Ubangiji Allah ya ba mu shugabanni masu tausayi tare da kishin ƙasarmu Najeriya. Shi kuwa Nasiru Abubakar Sabo cewa Allah ya raka taki gona. Kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya PDP bai zo mana da mamaki ba, amma Atiku ka sani muddin shugaba Muhammadu Buhari ya tsaya takara a zaɓe mai zuwa, mu talakawa shi za mu zaɓa. Salamu alaikum VOA Hausa. Kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar jam'iyyar PDP bai zo mana da mamaki ba, ganin yadda yake son mulki, amma har yanzu Allah bai kawo lokaci ba. Sako daga Rilwanu Ibrahim, London UBA. Sai ta gaba wata tafsiri daga Fatima Salisa Iyu Daura, inda take cewa to tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar komawa ga jam'iyyar ku ta asali, wato PDP, bai zama da mamaki ba, ganin yadda ƴan magana kan ce kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi. Mu dai talakawan Najeriya muna nan ta jam'iyyar mu ta APC. Sai ta ƙarshe wata tafsiri daga Rabiu Muhammadu gidan Madi a jihar Sokoto a Najeriya, kace hakika ficewar tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar daga jam'iyyar APC zuwa PDP wannan yayi daidai, kuma ya zamo darasi ga jam'iyyar 'yan canji ta Abuja akan rashin cika alƙawarin da suka yi wa talakawan Najeriya. Allah ya taimaki jam'iyyar PDP ta yi nasarar lashe zaben 2019. Amin.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
Rahotanni daga kafar yaɗa labaran 'yan tawayen Houthi da ke Yemen na ikirarin cewa an kashe tsohon shugaban ƙasar Ali Abdullah Saleh, yayin da wani bidiyo da ke ta yawo a shafukan sada zumunta wanda ya nuna wata gawa da ke kyautata zaton tashishe. Ma'aikatar cikin gida ta sanar da cewa an kawo ƙarshen faɗan tsageru da kuma kashe shugabansu da wani ɗimbin mabiyansa, a cewar wani mai karanta labarai a kafar talabijin ɗin 'yan tawaye ta Al-Masira. Rahoton bai ba da cikakken bayani ba, kuma babu wata kafa mai zaman kanta da ta tabbatar da mutuwar tsohon shugaba Saleh. Wani alƙalin kotun ƙolin Spain mai shari'ar wata kotun ya ba da umarni a saki wasu 'yan siyasar yankin Catalonia su shida da ake tsare da su a gidan yari a yau Litinin, amma ya ki amincewa a saki wasu masu fafutuka biyu da waɗansu membobin gwamnatin shiyar biyu, ciki har da mataimakin shugaban ƙasar. Mai shari'a Pablo Larena ya ba da umarnin a ci gaba da riƙe mataimakin shugaban ƙasar da aka tsige, wato Oriol Junqueras, da tsohon ministan harkokin cikin gida Joaquim Font, da shugabannin ƙungiyoyin wariya biyu na Catalonia da suka ci gaba da zama 'yan gidan kaso ba tare da an yi belinsu ba.
To madalla, da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai an jima muna son in Allah ya kai mu ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayoyinku ne game da me kuke jin ya dace a yi domin inganta rayuwar nan kasassu. Yanzu Amadu kuwa da kuwa a nan sashen Hausa, musamman Hafsat Bello dan mai soro da Julie Gresham ta ba da umarni, sai injiniyan mu Rob McLean ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa a cikin wannan sauraron sashen Hausa domin ku yanzu ga Usman Amir Kabara nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe.